الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا لهدي أشرين تقوس ga watan Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 21 ga watan 9 shekara ta 2025 ci gaba da karatu na Mustalahul Hadith a wannan littafi mai albarka mai suna Misbahur Rawi na al-ustaz al-allamatu Abdullah Gandu rahimahullah. Darasin mu na 21 za mu tashi gara'ibul hadith, gara'ibu al-hadith cikin anwa'ul hadith da aka karanta a baya. An yi bayani akan al-gharib wato ta fuskar isnadi, a wancan da ya gabata kenan. Shi kuma wannan gara'ibul hadith ya shafi matani, wato wasu hadisai da suke dauke da wasu kalmomi waɗanda ba kasafai ake jin su a Larabci ba, Laraba ba su cika yawan amfani da su ba. Haka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai cika yawan amfani da irin waɗannan kalmomin ba, saboda galibi zaka ga kalmomin suna ɗan da wahala, suna ɗan da nauyin faɗa. Kudawa kuma Aisha faɗa cewa su Larabawa al'ada su ce idan lafazi ya zanna su ne amma kuma yana da nauyin faɗa, kuma gashi a ɗabi'ar su ba sa son abu mai nauyi wajen furuci, to sukan karkatar da shi zuwa ga wani abu, zuwa ga wata ma'ana ko zuwa ga wani lafazi domin ya yi musu sauƙin faɗa in akwai wannan hanya ɗin. Kamar irin su kaga ƙala ya ƙulu, asluhu ƙawala ya ƙaulu, to kaga ƙawala akwai nauyi, tunda suna da hanya shi ne sai sun kabai da shi ƙala ya ƙaulu, kaga ya ƙulu ya fi sauƙi. To in suna da irin wannan suke yi, in kuma ba su da to sai lafuzan sai su yi karamci a bakunansu, sai kaga can zaka dan zaka ga sun yi amfani da wannan kalma din. To irin wayannan kalmomi su ne mala ya kulla musu babu ya kira su da gara'ibul hadith, kalmomi baki da suka zo a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da cewa larabci ne. Abin da yasa ta yi wata rana a matsayinka da ɗalibin hadisi ka ci karo da hadisin da yake ɗauke da wannan lafazin, sai fahimta shi ta yi ma wahala. Shi yasa za mu ga malamai sun yi rubuce-rubuce a kan wannan littafi. Mafi shahara shi ne littafi Ibn al-Athir An-Nihayatu fi garibul hadith, to shi wannan babi kawai, duk wani hadisi wanda yake dauke da wayannan kalmomin sai ka maka sai maka sharhin kalmomi. Haka ko Fathul Bari kuka sabu, Ibn Hajar ya kula wannan babi, duk wani hadisi yazo kansa in kalmar gariba ce to sai yayi bayanin ta, sai ya ce ga abinda ake nufi, sai ya koma a bangaren lugha yana ta bayani asalinta da kaza da sauransu. to shine yace wa hawaka dukhin bid dukhani fusira mu'khiratur rahli wa badhan ashra wal baziqul khamru wa bit'un min asal wa hibbatul hamil bazrul lil baqal bi khurbatin jinayatin wa rishqa ramyan wa ulqatan yasiran tabaqa aman abitun aytari tubba suhir nufistihibti al hirru khazun yabtair wa khatamun biduni fassin al fatakh wal qulubu siwaru jaz'an min sharakh ba man sharakh bane min a'iratun fi karishi ba kirishi ba kafun fataha ra'un kasara a'iratun fi karishi jama'ati wa dhi'i wa aibati kinanati gaga da jin kalmomin gaga shi yasa aka kira su daga ra'ibu saboda ba su cika zuwa ba amma cancancan in kana karatu littattafan hadisai to duka kalmomin za ka ga sun zo da asaru da sauransu to wannan shi ne sai ce wahawa shi hadisi ya zo da lafazin kadukhin kamar inda aka samu lafazin addukhu a cikinsa kamar hadisin nan shahararre na Ibn Sayyad wanda an ce yana daga cikin Yahudawa to kuma yana ta'ammuli dai da bokanci haka yana dan da abubuwa ne na siddabaru wanda wasu suka yi zaton cewa ko shi ne Dajjal wanda annabi ya ba da labari wata rana annabi ya haɗu da shi don ya ɗan jarraba shi ya yi masa tambayoyi saboda ya nuna ma mutane cewa abin da yake yi bokanci ne ba a kan gaskiya yake ba to cikin abin da annabi yake gaya masa sai yake ce masa inni qad khaba'tu laka khabi'an annabi yace na boye maka wani abu to wannan menene sai shi Ibn Sayyad sai ya saurari yace addukh sai yace ikhsa ce Allah ni san ta ka daga rahamar Allah to abinda annabi yake nufi abin da ya boye masa shine addukhanu fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin to wannan aya ce malambe suka ce annabi ya boye masa to amma sai annabi ya gwada sai ya gani shin dan mutane su gano cewa shi akan gaskiya yake ko akan ƙarya yake to wanda dai ya faɗi addukhan sai ya kasa faɗa sai ya ce addukhu sai Allah ya turo mala'ika ya rike halishinsa sai ce addukhu madadin addukhanu sai ce addukhu addukhu
da an kyale shi malam da zai faɗa
kalmar zai faɗa inda an kyale shi saboda lokacin da annabi ya mai tambaya sai shaidan da aljani ya zo kusa ga kullun sai ce masa ai kaza ne ce kaza to ya fara faɗa sai aka turo mala'ika sai ya rike harshensa sai ya ce addukh sai ya kasa karasawa to shi ne an fassara wannan lafazi bidukhani ai hayaki ake nufi to kora kaga shi hadisi abinda ake nufi kenan to kaga wannan gariba ce to fusira an fassara shi da haka mu'khiratur rahali ko mu'kharatur rahali duk ana fada shima yazo an ce a yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi idan mai salla zai yi salla me ya kamata ya saka na sutura wanda za ta kare shi daga masu gittawa gaban sa sai ce to ya nemi ka akhiratir rahali to ita ce mu'kharatur rahali wannan dan icin da ake sawa ga sirdin raƙubi wanda in mahayi ya hau sai icin yana dan tangale shi kan sa gaba kan sa baya to ma'ana abin nufi in zaka sa sutura to ya zamo karancin ta kada ya wuce haka gurgudun wannan abin to an fassara shi da al'udu udur rahali to ita ma mu'kharatur rahali za daga cikin kalmomi garibai dan laraba ba su cika yawan amfani da ita ba wa bazkhan haka nan lafazin bazkhan san wani hadisi da annabi yake magana akan mallakan dawakai wani zai mallaki dawaki saboda manufa kaza wani saboda manufa kaza san gida uku annabi ya ce to akwai wanda zai mallaki doki bazkhan saboda girman kai ai takabbura wa babaran to shine aka fassara da ashira ma'ana yana mai girman kai a ulqiya zikru alaihi min bainina bal huwa kazzabun ishir kuma to naji kaman yace ishir to al ashir shine al mutakabbir kuma shi ake kira da al-bazkhu amman zalin din aka yi mata wasali to saboda waƙe shi yasa dole a daure ta anan wa bazkhan ashira amma asalin sa bazakhani al-bazkhu shine al-mutakabbir to akwai wanda zai riki doki saboda bazkhan wa ashira saboda takama da jiji da kai da sauransu shi ma ya zo a hadisi wal baziqu haka nan labazin baziqu wata rana aka tambaye Abdullahi dan Abbas akan hukuncin shan wani abu da ake kira da al baziqu sai ce ai sabaqa Muhammadun al baziqa sai ce annabi ya riga yayi bayani game da wannan fama askara fa huwa haramun duk abin da aka shashi yana bugarwa to ya zama haramun to shi yasa sai aka fassara shi da alhamru wani nau'i ne na tsime an ce ahlul yaman to su nau'in giyar da suke sha wannan babin yake a wancan lokaci to shine alhamru ai fusira an fassara shi da cewa albaziqu alhamru da yi wazalun kasara shi ne dai Ibn Hajar ya yi ishara zuwa ga haka Fathul Bari wa bit'un haka nan bit'u shi ma wani nau'i ne na tsime na abinda ake tsimawa sashin dabinai ko zuma ko alkama to shi bit'u min asal ana hada shi ne shi ma nau'i ne na abin nan kayan shayi shayi shi kuma daga zuba ake hada shi zuba ake amfani da ita sai ya bada albitu to shi ma in kaga albitu a hadisi to ana nufin abinda aka tatsa daga zuma wahibbatul hamili bi kasril ha والتشديد على الباء حبته شيني ديري وحبه الحميل هكا يزو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم yake bayani akan mu'minai masu sabo da za a sa suta to dan sun gama zaman wuta kaga za a fitar da su ko bayan wuta ta kona su sai annabi yace to naman jikin su zai tsira kama tambutu hibbatul hamili haka jikinsu zai dinga tsiraya da kasan ciyawa inda gebe ke gudu. An gane? To zaka ga ciyawa nau'i daban-daban tana fita a wannan wuri. Wanda kaga ba shuka shi ake yi ba. Saboda ruwan gebin da yake gudu da ruwa to shi yake dauko nau'in kwayoyin ciyawa daban-daban. Kuma wurin tunda akwai ni'ima akwai sanyi to shine sai ka daga ganin haki kala-kala daban-daban. Ko zai kana shiga kauyuka sai ka je gaban gebe gebe to zaka ga haki daban-daban kala-kala. To wai haka jikinsu zai dinga tofawa sai sun koma yadda suke akan asali daga bisani sai akai su aljanna. Kaga dai an ci wahala. To shine yace bazrul lil baqal an fassara hibbatul hamili da ciyawa wadda take yado a ƙasa. Asali shi albaqal duk abin da bai tashi sama kamar irin wannan bishiyar din to shi ake kira albaqal wannan shi iya kashi saman ƙasa. Amma bai da abin nan da zai iya tashi sama. Wanda yake yana tashi sama to sai a kira shi da ashaja. An gane? To shi ne. Bi khurbatin. To haka shi ma wannan lafazi an fassara shi da jinayatin. Al-khurbatu al-jinayatu shi ne laifi babba. Sai wani hadisi da annabi yake magana cewa fa harami. Ba zai kare mai laifi ba. Ba zai yi don kayi laifi kila kayi kisan kai. Don ka a kashe ka sai ka gudu. Ka je can gindin harami ka laɓe. Tunda an ce in mutum ya je can ba a taɓa shi. Annabi ya ce banda wanda yake wala faran bi khurbatin. Banda wanda ya gudu saboda wata jinaya da yi. Wani ta'addanci da yi. To ko ya je can hukuma za ta je ta kamo shi a je a hukunta shi. To al-khurbatu shine al-jinayatu wa rishqan shi kuma rishqan an fassara shi da ramyan ana nufin halbi da kibiya can annabi da yake yaban Hassan ibn Sabit irin nau'in yabo da yake yi ga annabi da kuma sukan mushrikai to irin maganganun da yake halba musu masu zafi. Shi ne annabi ya ce wannan zafin kalmomin na shiga kafirai sai ya ce ashaddu shi ya fi tsanani min rishqi annabli ai min rabi annabli. To ar-rishqu bi kasrir ra ana nufin ar-ramyu jifa wa ulqatan shi kuma ulqata an fassara shi da yasiran duk abin da yake kadan baya da yawa. Ana kiran sada mi ulqatan ko to ana fassara shi da shi ma yasiran al-ulqatu kenan shi ba ya zo a hadisi. Tabaqa haka nan tabaqa shi kuma an fassara shi da amman abin da yake gamewa sai akwai addu'a da annabi yake Allahumma sqina ghaisan tabaqan Allah ka shayar da mu ruwan sama ruwa mai game kowa da kowa. Ba wai a yi su iya mu kawai ba sauran su kuma su yi ta wahala a kowa ruwan su shafe shi. Haka nan abitu shi kuma an fassara shi ai tsari abin da yake danye ta hadisin Umar da yake cewa ya kira yace a kawo masa fada abilahamin abiti sai a kawo mai nama danye. To al-abitu shine danye. Tubba shi kuma an fassara shi da suhira shi da suhir. Hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce an masa sihiri to an ce ya sa an masa kaho ihtajaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina tubba annabi ya yi kaho lokacin da aka yi masa tubba ai suhira daga nan aka samu dibbu daga nan aka samu tsibbu tunda suna bakewa ga ai su magani suke bayarwa ko ba haka ba suna warke ma matsalarka su sama maka mafita to shi yasa shi kuma ba haushe bai da ba'ul shi ne sai yake cewa tsibbu dibbu ne an gane to wannan shi ne nufisti shi kuma an fassara shi da hiduti kin yi al'ada nufisti yana cikin kalmomi 20 da wani abu waɗanda suka zuwa akan siga ta bina'i lil majhul amma kuma ba jahalan ake nufi ba kuma ba ma'ana ake nufi ba ana nufin dai ma'anarsu ta asali an mabniyu lil ma'lum to nufisti yana ciki to dan kaka ji an ce nufisti sai ka doka ka ce ai an miki haila ana nufin ta yi haila kalmomin haka kawai dai aka gina su amma ma'anarsa ma'ana ce ta al ma'lum ba kawai dai an ari ma'aunin ne za su kai akwai mai littafin murwisfadi to ya abin nan ɗinsu wata alfiya ce a tasarifi wani ba fulatani ya rubuta ta can shekarun baya haka tun kamin su a shehu abdullahi su zo murwisfadi alfiya ce ta tasarifi to ya ambace su na jinin biki an nufasawa ake cewa nafasat nafasti ai waladat to wannan kuma in haila ake nufi to ba za a ce nafasti ba sai dai a ce nafisti to shi ne bambanci hiduti ma'ana kin yi haila to shi kuma wannan yana ishara zuwa ga hadisin Ummu Salama take cewa wata rana tana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta sanci jiki ta tashi ta fita sai Annabi ya ce da ita anfisti kin yi jinin al'ada ne malaki anfisti to nufisti din nan shine aka fassara da hiduti haka zaka fassara shi al-hirru shi kuma ana fassara shi da al-farju shine al-aura wasu mutane za su zo yastahilluna al-hira to shine al-hirru to an fassara shi da shi khazzun shi kuma an fassara shi da al-hariri an ce ma hadisin ma ya fi shahara ma da lafazin al-khazzu yastahilluna al-khazza wani nau'in saka ne na al-hariri mun yi bayanin shi a karatun al-akhbari to al-khazzu nau'i ne na saka ta al-hariri to an ce lafazin ma ya fi shi an ka kiyaye ma a hadisin ba al-hiru ba yabta'ir shi kuma an fassara shi da ma'anai yaddakhir da annabi yake cewa akwai mutumin da Allah zai bashi dukiya da wadata amma kuma ya ƙara abin da yake yi kuma walam yabta'ir shay'an bai gabatar da komai ba wanda zai amfane shi ranar gobe kiyama ai walam yaddakhir shay'an ibta'ara ma'ana iddakhara ko kaddama duk yana iya dauka wa khatamun biduni fassin alfatakh to an fassara khatamun zobe biduni wanda an kai shi flat haka biduni fassin ba ai mai tambari a sama ba flat an kai shi to shi ake kira da al fathu a larabci amma in yana da wannan tambarin sama dan wannan adon da ake masa to ba a kiran sa da al fathu wal qulubu ba kalbu bane qulubu shi kuma fassara an fassara shi da asiwaru awarwaro mun daye da mata ke sawa musamman wa'annan na kafafu din nan da can zamanin da mata na sa su to su ake kira da alqulubu har ya zo a wani hadisi lokacin da suke jefa wannan awarwaron to a wani lafazin aka ce an ga wata talqil quluba ai asiwara an ganta tana cire mundayenta na kafafu tana jefawa jaza'an shima zalu din nan fataha gare to amma nan dole a mai iskani saboda wazani a ce jaz'an wurin karanta haka zaka karanta amma jaza'an shi kuma an fassara shi min sharah wato da samartaka kamar fadin waraqatu ibnu nawfal lokacin da yake gayawa nana khadija wato abin da zai samu annabi sallallahu alaihi wasallama cewa lallai zai samu kalubale nan gaba saboda abin da yake dauke da shi to shine yake fata yake cewa laitani fiha jaza'an aisha ban ina ma da a ce lokacin ina samari don in baka gudunmawa to yanzu din ma gashi na fara tsufa kuma lokacin bai ma riga ya zo ba to kaga ba lalle bane ma a same shi da rai a wannan lokaci to shine jaza'an a'iratun to gani lafazi shi ma a'iratun shi kuma an fassara shi da as-saqitatu can wani sahabi yake cewa sotari annabi zai wuce ya ga dabino a ƙasa duk da sha'awarsa da dabino amma annabi baya daukan wannan dabino an gane ko yamurru ala tamratil a'irati zai yawa zai wuce ya ga dabino ƙasa wanda yake an yadda shi ai as-saqita a baya dauka saboda jin tsoron kada ya zabo na zakani ya fadi ba sani ba to shi kuma annabi baya cin zakka to al'aira aka fassara shi da as-saqita fi karishi ko lafazin da yazo karishi an fassara shi da jama'ati annabi an ruwaito da cewa al-ansaru karishi wa aibati ai mutanen Madina jama'ata ne saba atani shine kare shi fataha ga kafun sai kasara ga ra'un sai shinun ita ma da kasara wadidi shi kuma yana ishara zuwa ga hadisin zul khuwaisira ra'sul khawarij annabi yake wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi adalci din nan to shine annabi yake bada labari yace akwai wasu mutane da za su fita min di'di'i haza ay min aslihi to abdi'u du'u ana nufin min aslihi daga tushensa su ne al-khawarij inda za su da fikira irin tashi na suka shiwa gabanni da sauransu an ce shi ya fara yi wa shugaba inkari a duniya shi asasa wannan fikira an raba abun rabo shi rabon bai yi mai yadda yake so ba shine wai sai yake tuhuma manzon Allah da zalunci ke cewa idil ya rasulullah kai adalci manzon Allah cikin jama'a ka duba nabi ya ce wai haka ka halaka ka halaka to in bai adalci ba zai adalci tunda addinin ma ta hanya ta ake eh zuhu wai sira kenan to shine ra'asul khawarij shi yasa khawarijawa to sune mafi dadewan dariku ko wace irin firqa duk wata firqa da zaka ji ta bid'a to al khawarij ta gabace ta tunda haka su tun zamanin annabi an fara samun fikirat duk da dai sunan bai fito ba sai zamanin sayyidina ali lokacin da suka yi mai khuruji suka kafurta shi saboda ya ki yadda ya kafurta su muawiya da suke kusuma da su sai suka kafurta shi duk sune ga sunan zaka ga suna tarassa boko haram da waye ga sunan dai da sunaye daban-daban eh to in ne kaga fikiran to duk wannan layin zaka san su koda sun samu kansu koda mutu ya kira kanshi ahli sunna to wannan suna bai da wani tasiri indai zan ba wai sunna kake bi da gaske ba to dole ai karatu a san manhaji a san kuma tarihin tushen kowace firqa don a kauce musu wa'aibati to dit wannan cikon waccan magana ce al-ansaru kare shi wa'aibati shi kuma aibati an fassara shi da kinanati wato kwari da ake sa baka wurin da ake saka baka kibiya to aka fassara aibati da shi wasu kuma sun fassara aibati wato wurin ajiye sirri na ma'ana mutanen Madina jama'a ta ne waɗanda na aminta da su ina gaya musu sirri ne shi yasa zaka ga sahabban nan da annabi ya ware yana gaggaya musu wasu asararu zaka ga babu al-muhajiruna cikin su Huzaifa da makamantansu to wannan yake ishara zuwa gare shi to wannan shine ƙarshen wannan babi sai al-mubahamatu na'am na'am
garibul hadisi
eh
samu kalma baƙuwa
eh
ta zama
gariba indai ta tabbata baƙuwa
na'am
eh ba wai duk kalmar da baka sani ba kai ta zama gariba eh ana nufin gariba wurin masana arabiya kai yana yiwa larabcin naka jarin naka bai da ƙarfi sosai to baka kai matakin ka iya gano garibi da wanda ba garibi ba yana yiwa kalmar da zaka ɗauka gariba alhali ko ba gariba ba ce larabcin naka ne bai yawa ba to masana su ne za su tantance wannan ba to abinda a sunna in dai shugaba ne ko da ya zalunce ka ya ci amanar ka to ba za ka yi masa mummunar addu'a ba abinda annabi ya koyar cewa akwai haƙuri satalqauna ba'di asaratu haka annabi ya ce za ku haɗu da wato shugabanni masu fifita kansu a kan cikin abin da yake kuma kuna da haƙƙi a ciki sai su yi ta wawashe dukiyar gwamnati suna wani son haga dama ku talaka su bar ku cikin yunwa cikin wahala madadin a ɗibi kuɗi a samu tsaro a samu ruwan sha a samu wutar lantarki da magani sai su ƙiya annabi ya ce ku yi haƙuri sai mun haɗu da ku a tauke alkausara za su sha mamaki to shi yasa al-imam al-barbahari a sharhus sunna ce in ka ga mutum yana kyakkyawar addu'a ga shugabansa yana roƙa masa shari'a to ka sani wannan sahibu sunna ne ahli sunna ne in kuma kaga mutum yana yi wa shugabansa mummunar addu'a bakar addu'a ce to sahibu hawan ne dan bid'a ne saboda ya saba wadancan hadisai da suka zo ga sunan da yawa cewa ai hakuri gure ku bayar da haƙƙin ku ku roki Allah abinda kuke bukata shikenan saboda in kai masa addu'a kuma Allah ya anshi addu'ar ka to ƙara lalacewa zai zaluncin karuwa zai ba wai raguwa zai yi ba wai in ka ce Allah ya san ma ba wai wata mafita zaka samu a bala'i na ka ƙara jefa kanka to kaga yanzu ana da'awa ne ba san usulul da'awa ba ba san manhajul da'awa ba ba san manhaji na salaf ba to shi yasa ake ta samun kurakure saboda ba karatu ake yi ba duk wanda ya ga dama kawai zai nada kansa malami ya yi ta abin da ya ga dama to al'aslu su shugabanni a same su a yi musu nasiha daga kai sai su in kuma ba ka da wannan dama to Ibn Baz ya ce in kana da wanda shi yana da wannan hanyar to sai ka bashi sakon nasiha in babu in laifi sai ka kalla in laifi ne wanda ya shafi al'umma gaba daya to sai ka yi magana akan illal laifin umuman da hukuncinsa a shari'a shikenan ka jidda wajibinka misali ka zo ka yi hudu ba akan illal zalunci kaga zalunci illa ce wadda take ko ina ana samunta wurin malamai ko ba samu wurin alarammomi wurin dalibai tsakanin mutum da iyalinsa yan kasuwa yan katashi da sauransu duk ana samun zalunci to sai ka zo kai hudu ba da nuna illar zaluncin umma sai ya zanta shahi kowa ya shafi shugabanni ya shafi kowa amma a zo ana kama sunan shugaba ana zaginsa ana wannan ba manhajin sunna ba ne yadda an samu wasu na yi to kai ku ai ka san in ma baka wannan hayaniyan to sai a ce ba malamin Allah yake ba ka zama malami gwamnati to har koyo shi su malamai suna kallon abin da yake maslaha ka gani da galibi irin waɗannan abubuwan babu wata maslaha da ake samu shugabannin ba gyara suke ba su gyara sai dai suna da dama ma kai su ɗauki mataki a kan kama to kaga al'ummar da ke amfanuwa da kai kuma kaga ka cutar da su to kawai ka karantar kana da alaka da shugaba ka je ka yi mai nasiha daga kai sai shi ba ma wai shugaba ba Ibnul Qayyim ma yake cewa a littafinsa a turuqul hukumiyya yace normal ma mutum haka yace ba daidai ba ne kai mai nasiha cikin jama'a don al'asulu ita nasiha daga kai sai mutum in kuma ta zama cikin jama'a to ta zancin mutunci shi ma Ibn Rajab ya yi irin wannan bayani a risalarsa alfarku bainan nasihati wa ta'yiri bambanci tsakanin abinda ake kira nasiha da cin mutunci shi ma Sheikh Muhammad Bello da Sheikh Usman ya rubuta littafi akan wannan kaffal ikhwani an ittiba'i khutwati shaytan to shi ma ya tattauna wannan matsala mi ake kira nasiha mi ake kira cin mutunci mi ake kira wa'azi to kaga duk masu da'awa ba su san waɗanga abubuwa ba Allah ya kyauta Allah ya ba mu ikon gyarawa almubhamatu na'am to ai mai wannan bayani a mukaddima cewa wannan ya shafi isnadi wanga kuma ya shafi mun yi wannan magana ai ko Al-mubhamatu. To sai abinda ake kira mubhamai. Jam'u mubhamin. Wa mubhamun karaju ko wa mubhamun karajulin wa mra'atin wa ibnin wa bintin summa ammin ammati zawjin wa zawjatin wa ummil waladi tas'alu umma salmatin saboda wazani tas'alu umma salmatin wal abdi wa rajulun qala akulla ami al-hajj ibnu habisin as-sami ra'an nabiyyu rajulan fi shamsi qaisaru fi sahbi adimul labsi wa fi talaha rajulani ibnu abi hadarada abdullahi ayma ka'abi wa mra'atun yuqalu la tanamu faqala ma khawla laha maqamu betocin na da yawa mallaye ce al-mubhamatu to wannan babi zai bayani akan wasu maruwaita da aka boye sunayen su a isnadi sai aka yi amfani da wata sifa wadda ba ta sunan su wadda ba ta nuna kai tsaye ga wanda ake nufi to kaga ibhami kenan kamar misali sunansa Zaidu sai aka ce ɗaya rajulun ko fulano ko ibnu fulani sai aka boye sunansa wanda ta shi za a iya gane shi karara an gane mubhami kenan wa mubhamun ma fihi rawin lam yusab shi al-maybi quniya eh an ce mubhami shine rawi wanda ba ambaci sunansa ba to su ne za a yi bayani an gane musamman a layin sahabbai to su ne za a yi bayani a kai wa mubhamun to lafuzzan da ake ibhamin sunan rawi da su shine ka rajulin hadisin da za a ce rawi kaza mubhami ne ka rajulin sai a ce kamar rajulun kaga wannan na kira ce ismin ne shay'un fi jinsihi kaga la yadullu ala ta'yini ko tunda ba ambaci sunansa ba wa mra'atin ko aka ce imra'atin wata mata ja'at imra'atun ila nabi sai aka ce wata mata ta zo to wace ce ita to kaga an yi ibhamin sunanta wa ibnin ko aka ce ibnu fulanin sa'alan nabiyya kaza wa bintin ko aka ce diyar wani summa ammin sai aka ce baffan wani amati ko goggon wani goggon wani ta zo ta yi tambaya kaza inda annabi zaujin ko aka ce mijin wance wa zaujatin ko aka ce matar wani to du ire-iren wa'annan alfazi in ka gansu to mubhamai ne to cikin ikon Allah sai ya zan duk wani hadisi da aka samu irin wannan sai da malamai suka bi diddigi suka gano waye duka musamman Ibn Hajar ya yi kokari a Fathul Bari duk inda an kai irin wannan ibhami sai ya ce maka wani kila wani kila in ma akwai sabani sai ya kawo maka wasun ce wani ne wasun ce a wani ne wasun ce a wani ne wasun ce a wani ne an gane to wannan in a sahabbai ne babu wani iskali dan an ibhamin sunan sahabi ko baka san shi ba ba matsala wa kulluhum udulun ijma'i ne na ahlus sunna wal jamaa amma duk wanda ba su ba in aka yi ibhamin shi to sai an bayyana shi an gane kamar tabi'i tabi'ut tabi'in ko cikin tabaul ataba aka boye wani kowaye ko da al-Imam Malik ne to sai an sarraha dan a gane shi din ne da gaske an gane yawa ba za ka zo dai kai ibhami shi ba kuma alhali shi kake nufi baka bayyana ba sai mu raunana wannan hadisi eh amma su ashabai malamai suka ce jahalatu sahabi la tadurru eh rashin sanin sunan sahabi bai cutar da hadisi da komai so da haka babu me babu wata matsala ko eh kawai za a yi aiki da wannan wa ummul waladi ko kuma a yi amfani da ummul waladi eh bawaya wadda tana karkashin shugabanta yana mu'amala da ita ta aure har ta samu yaya to ta zama ummul waladi kenan eh ta zama ummul waladi an gane to aka ce wa ummul waladi akwai wata mata da ake kira da ummul waladi eh ta zo tasalu umma salmati salmatin eh amma asali umma salamata ko umma salamata eh shine asali amma saboda rura wazani sai ya canza lafazin tana tambaye ummu salama cewa takan dinka riga kuma rigan tana da tsayi sosai har tana ja ga kasa to ya hukuncin abu kuma tana jin labarin hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsoratarwa daga jin sutura shi to ai wannan ana magana ne da maza ai eh kuma ta ba da ku ake ba ku shine ma sunna ma mace ta dinga jin suturan ta ga kasa za ta yi hijabi ya zama haka sai da ja ga kasa ko doguwar riga jilbab haka eh to amma wahayi ne na shaidan sai zama mazan suke jan su tura su su ko matan su dage nasu aga abin da yake faruwa kenan to wannan ai musiba ce an gane eh musiba ce babba Allah ya tausaya mana Allah sai mana ya to abubuwan ba a cewa komai to shine sai malamai suka ce ita wannan ummul walad din sunanta Humaida Humaidatu an gane yau an ce shine sunanta ita tazo tana tambaya annabi sallallahu tana tambaya ummu salama akan wannan wala abdi ko ai amfani da lafazin bawa to shi ma kaga ibhami ne saboda bayi na da yawa to in kace bawan wani ba za a gane waye shi ba sai kami sai ka sarraha sunan shi ko warajulun ko hadisin da yazo aka ce wani mutum kala ya tambaye manzon Allah yake cewa a kullu ami alhajju sadda annabi yake hudu ba yake cewa to inna Allah farada alaikumul hajja Allah ya wajabta muku yin aikin haji dole ne to kawai sai wani ya tashi ya ce afi kulli ami ya rasulullah ko wace shekara dole ne sai ka yi aikin haji to kage ne zai mu wasu tambayoyi ba su da wani amfani gari go bale yanzu da kujera ta yi tsada eh to ka gari ce miliyan 8 da wani abu abin yayi yawa kai yayi yawa to an ce shi mai wannan tambayar ga annabi ibnu habisin ne as-sami wanda yake mai daraja madaukaki shine al-aqra'u an ce yana dan da dan sanko ga kai haka shi yasa ake kira shi da al-aqra' ibn habis ibn habisin ra'a annabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallama yaga wani mutum bishamsi da yayi alwashin cewa shi ba zai sake shiga inuwa ba duk inda rana take can zai je ya tsaya ba kuma ba zai zauna ba tsaye zai wai yayi saboda tsarin tsoro Allah nabi ya biyo sai ga kawai wani mutum tsaye sai zubar da gumi yake yi sai yake faru aka ce ya rasu ai ba kance yayi alwashi yayi ya ce shi ba zai shiga inuwa ba kuma shi ya ilimi ne kenan da'a ne ga Allah kai abin da zai wahalar da kai zai cutar da rayuwarka shi yana gana a shiga inuwa ko a ce a zauna ko a ci abinci ko a kaza duk wannan kamar rashin takawa ne annabi ya ce muruhu maza maza ku umurce shi falyastazilla maza maza ya shiga inuwa ce ka sassauta ma kanka ka sassauta ma kanka mana su sahabban da gaske suke abu da in sun yi abu koda kuskure ne annabi ya dora su kan hanya amma duk abin da za su yi da gaske suke yi shi to sunansa Kaisaru shi wannan mutumin biswadi fi sahabi kuma yana cikin sahabban manzon Allah adimul labsi kuma ya rasa rudu a sunansa duk cikin sahabbai shi daya da wannan suna shi kadai Kaisaru ya daga cikin al-asma'u al-mufrada banda shi ba a ji wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah da hadda wannan ba ana mai kunya da Abu Isra'ila shi ma an ce duk cikin sahabbai shi daya da kunya ne shi kadai hadda wannan kunya Kaisaru Abu Isra'il wa Allah wa fi talaha rajulani haka hadisin nan da aka ce wasu mutane guda biyu suna jayayya suna husuma da juna sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya hana su wannan jayayya yake ce musu to ai a daren nan na ga Lailatul Qadari amma sakamakon wannan husumar taku kuma an mantar da ni ita sai aka dauke ta da ba ku yi husuma ba to da za a yi bayanin ta shi duk shekara dare kaza Lailatul Qadari shike kuma rikicin gana su ne akan bashi an ce bashi ya shiga tsakanin su sai suke ta sa'insa da juna suke ta sa'insa da juna to har wannan jayyar ta su ta dan cutar da annabi shi kuma Allah saboda kishi ga annabi da shi annabi yana jiran in sun gama taruwa su saban sai ya fito ya musu bayani shi ato ga Lailatul Qadari dare kaza a Ramadan to to wannan ja'in jadin da ta da sauti haka ya dan dame annabi shi kuma Allah ya gode kishi a kansa to sai aka ce ma an hana ma wannan falalan ma an hana musu shikenan yanzu sai dai kai ta lalabi ya zawo sai ka ji an ce kila daren kaza kila daren kaza duk wannan hasashe ne amma bitta ayi ne babu wani dare da za a ce ma kadan shine Lailatul Qadari babu shi to shi yasa daga wannan Sheikhul Islam yake cewa sabani yakan sa a mantar da wani sashi ma na ilimi. Sabani yawal sabani da husuma kan abubuwa waɗanda suka shafi duniya to yakan sa a mantar da abubuwa da yawa ma na addini wanda ya kamata a ce an san da su. To kaga me yake amfanin bashi? Bashi yana da matsala. Yana da matsala sosai. Wallahi, Allah ya raba mu da shi. Shi yasa da idan haka ko bashi aka kawo gawa to akwai bashi akan ta Annabi sai ya tambaya. Akwai bashi akan sai an ce akwai sai ya ce to a biya masa. To bashi yana da matsala kwarai da gaske. To Allah ya sa mu dace. To Ibn Abi Hadradin saboda wazani za a karanta da Hadarada. Hadarada. Ibn Abi Hadradin. To su masu waccan jayayyar an ce ɗayan ɗan Abu Hadradin ne. Sunansa Abdullahi. Abdullahi. Abokin husumar sa ai ma aka abi shi kuma ka Abu Ibn Malik. To su sun kai wannan jayayyar. Sabai ne manya. To amma kuma kaga sun abin nan ko? Ne? Alaiku. Wa mra'atun haka wata mata yuqalu da aka zo gidan Nana Aisha ana bada labari akan talata namu ita inda dare ya bata bacci saboda tsoron Allah. Mace ta fa ibada kawai take zubawa. Ibada take zubawa sosai. Annabi ya shigo sai ya samu suna Nana Aisha ya ji ana ba Nana Aisha labarin ta. Ai in dare ba ta bacci tana qiyamul layli tana kaza tana kaza tana kaza tana kaza. Nabi ya ce ma sai wannan a daina ya ba daidai bane. Alaikum bima tu'iquna mana shi addini ai ku dauki abin da kuke iyawa. Ya za a ce dare gaba ɗaya ba ta bacci ai abin yayi nauyi. Yayi nauyi ko? To sai Annabi ya ce ko alama wannan abin yayi nauyi. To shine faqala ma ay ukufuf. Ana a daina wannan akami. To sunan ta Khawla'u bintu Tuwaitin ita wannan matat. Laha maqamu tana da wani matsayi sosai a musulunci. An ce tana da ibada kwarai da gaske. Abida ce. To wannan tsananin bautan nata na mahaye kai ta ga wannan. Ita ta ma wuce ajin ma kanu qalilan min al-layli. To ita ba ta ma cikin su ta wuce ajin. Ta wuce. A ga yadda Allah ke yaban su. Da ita ta ba wuce wannan abin. To lalle dai ka wannan mace ce wadda ta wuce mazaje da yawa. To sai mu raba babin biyu wani darasin sai mu karasa sauran. Sai mu tashi sa'ilatun an gusle haidin asma bintun nabi Zainaba tusamma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
astaghfiruka ilayka wa atubu ilayka.